الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبت 25 رمضان هجرة تدبود 1447 يدا تشدا شاهدو غوتم أكو شكرا تدبود 26 هنا تشكين سورة الهجرات كما زامو تشغب دغ آية تشدا إن شاء الله ita wannan sura tana dauke da misalan kyawun shari'a da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ma duniya da shi wannan sura tana dauke da misalai na kyawun shari'a misalai wadanda suke nuna maka cewa shari'ar musulunci tana da kyau Allah madaukaki ya ce
ya فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
يا أيها الذين آمنوا يا قوتا نسكي إيماني إن جاءكم فاسق إذا فاسق يا غومك بنبأ دون العبار فتبينوا سيكون أمي sanin gaskiyar labarin an tusibu qauman bi jahalatin don kada ku auka ma wasu mutane a halin rashin sani ta dalilin labarin wannan fasikin fa tusbihu ala ma fa'altum najimin sai ku wayi gari kuna nadama akan abin da kuka aikata kaga Allah ya faɗa mana hukunci bayan ya faɗa mana hukunci kuma ya bayyana hikimar ma hukuncin ba lallai bane Allah ya gaya maka dalilin da yasa kai yace kai kaza ba lallai bane wato akwai wasu wuraren da Allah yana bayyana mana hikimar shari'a amma mafi yawan alqur'ani Allah baya bayyana hikimar shari'a mafi yawa zai ce yi kaza bar kaza ba zai gaya maka ga dalili ba amma anan sai ya bayyana mana ma hikimar kaga koda a ce bai gaya mana hikimar ba mun san cewa maganar Allah akwai hikima hukuncin Allah kuma yana dauke da rahama to amma duk da haka sai Allah ya bayyana mana hikima don mu gane shari'ar da ya tsara mana shari'a ce da take dauke da albarka in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu kaga inda ya tsaya haka hukunci ya kare. Allahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukmihi. Allah yana da damar hukunci ba wanda ya isa ya ce don me. Amma duk da haka sai ya ce mana an tusibu qauman. Kaga ya fassara mana hikima. Ya fassara mana hikima wanda ke nuna cewa gaba ɗaya shari'ar musulunci yana dauke da albarka. Wato wannan akwai labarai game da ita wannan aya. Akwai labarai da aka samu daban-daban, za ka ji malaman tafsiri suna faɗa, in ka buɗe littafin tafsiri za ka gani. Amma dai labarin da ya fi inganci shi ne wanda al-Imam Ahmad ya ruwaito, wanda yana al-Musnad, shi ne hadisi na 7939, yana kuma al-Mu'jamul Kabir. Al-Mu'jamul Kabir hadisin 3395 wa sanaduhu jayyidun. Hadisin al-Harith bin Dirar al-Khuzai, shi wannan sahabi yake bada labari, yace qadimtu ala rasulillah, na baro kabilar mu banul mustaliq, kabilar su kenan. Wannan kabilar ita ce kabilar matar manzon Allah da ake kira Juwairiya, Allah ya kara mata yarda. Kabilar su ɗaya da wannan mutumi, yace ya bar kabilarsu musamman ya taho Madina, ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin Larabawa sukan zo su sukan kai bakunci ga manzon Allah ba wai da nufin musulunci ba, saboda su gani, dan an ce gani da ido ya kori ji, suna so su gane makawunan su waye Muhammadu, su ji maganarsa. To da yawa in sun taho kafin su bar Madina sai Allah ya rufe su da musulunta. Shi ma wannan mutumin haka ne, ya ce da na taho saboda in ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko da yake Annabi ya yaƙi mutanensa Banul Mustaliq, an riga an yaƙe su, dan haka da yawa sun shiga musulunci, an riga an san addinin. Amma duk da haka shi yana so ya zo ya ga Annabi ido da ido. Da ya taho fa da'ani ila al-islam, sai ya kira ni zuwa ga addinin musulunci. Fa dakhaltu fihi, sai na shiga, saboda ya gamsu musulunci gaskiya ne. Wa aqarartu bihi, kuma nayi ikirari da kalmar shahada. Kaga ya zama musulmi kenan. Wa da'ani ila zakati, to bayan na musulunta sai ya ce min to akwai zakka. Akwai zakka farilla ce, dole zaka rika fitarwa daga dukiyarka. Fa aqarartu biha, ita ma nace na yarda. Saboda ai duka abin da Allah ya shar'anta babu wanda ke gwada maka rashin gaskiyar manzon Allah. Idan aka ce ai sallah bautar Allah ne, idan aka ce a bada zakka, ba za ka kawo ma Annabi ya ci bane. Kaga da an ce ku tara kuɗi ku kawo min, ce a to wannan mutumin yanzu da yana nema ya zama mai kuɗi ne. Manzon Allah ya ce ku tara dukiya ku turo arabar matalakawa musulmai. Ashe kaga ba dan ya gina kansa bane, domin akwai mutumin da zai taho da nufin ya taimaki al'umma, alhali manufansa ya gina kanshi. Allah ka kare mu. Wannan shine da yace ma, yace mar akwai zakka. Fa aqarrtu biha, ita ma sai na yarda. Ji al-Harith bin Dirar yace wa kuntu, sai nace to ya rasulullah arji'u ila qaumi, yanzu kwanakin da nayi sun wadatar, kuma tafiya ta yi albarka, na fahimci musulunci, zan koma gida. Idan na koma gida fa ad'uhum ila al-islam, abinda ka kira ni gare shi ni ma zan kira su, zan yi wannan aiki na kiran su zuwa ga addinin musulunci. Kuma idan sun musulunta wa ada'i zakati, zan gaya musu zakka fa dole ne. Wa man istajaba li, idan sun amsa kira na jama'atu zakatahu, zan tattara zakkan. Wa tursulu ilayya rasula, ya rasulallah rasulan, a lokacin sai ka aika mini dan jakada, dan sako, alladhi yace ibanan alladhi arada rasulullahi an yab'asa ilay, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura mar wani mutum bayan ya riga ya an tara zakkan kenan. Kamar zai sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya tura wanda zai je ya karba. kaga ba wai sai ya zo Madina da kansa ba. To ana nan kuwa abin da ya faru kenan. Tace wa kadhalika li ya'ti ma jama'tu min zakati, in lokaci yayi ka turo wanda zai karbi zakka. Falamma jama'a al-harisu zakata, lokacin da shi al-harisu ya gama tattara zakkan, falam ya'ti, yana jira ya ga dan sakon annabi bai gani ba, gashi kuma yanda suka rabu da manzon Allah ya riga ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa lokaci kaza ka aiko, to kuma lokacin yayi babu labarin dan sakon manzon Allah. فظن الحارس أنه قد حدث فيه سخطا من الله ورسوله. سوداك شيء الحارس يجتو للي أيند نرب دمنزو ناسا تبس تنسى قوان الله دا الله دا تنسى قوان سقو باسا سابع القولي با يندزا أي أنه محمد سابع القولي قاعد دا مكرب دشي تو إدنكو حكا يابارو تو باشكا ينا خشيدني كينكو الله ينا خشيدني. Domin idan Allah yana fushi, to gaba ɗaya ana warware duk wata alƙawarinka in Allah yana fushi da kai. Don haka yana gani ba mamaki alamar munafincinsa ta bayyana. Fada'a bi sarawati qaumihi, sai kira manyan ƙabilar Banul Mustalik. Wa qala lahum, yace musu, inna rasulallah, yanda muka rabu da annabi, kana waqtali waqtan yursilu ilayya rasulahu, ya ɗiba min lokacin da zai aiko ɗan saƙo, li yaqbida ma kana indi min az-zakati, shi wannan ɗan saƙo idan ya zo zai karɓi zakkan da muka tattara. Walaysa min rasulillahi al-khulf, kuma manzon Allah ba mai saba alƙawari ba ne, ba zai yiwu ba, ba zai yiwu manzon Allah ya saba alƙawari ba. Wala arahu bisa rasuluhu illa min sakhatin, ni a ganina babu abin da ya sa ban ga ɗan saƙon annabi face a dalilin wani fushi da Allah yake da ni ko annabi yake da ni. Fantaliku, don haka abin da za a yi mu tafi fana'ati rasulullah, gaba ɗaya da ni da ku mu je mu samu manzon Allah masa bayani, don ba mu san me ya faru ba. To shi ne sai ya ce, ashe annabi ya aiki wani mutum sunansa Al-Walid bin Uqba bin Abi Mu'ayt illa al-Harisi liyaqbida ma kana indahu, dama annabi ya tura Al-Walid bin Uqba ya tafi ya karbo zakka daga wurin shi al-Harisi dinnan. Wato manzon Allah ya riga ya cika alƙawarin, ya tura wanda zai je ya karbo zakkan, ma kana indahu mimma jama'a min az-zakati. Falamma ansara Al-Walidu hatta balaga ba'd at-tariq, ba shakka shi wannan dan sako da annabi ya tura da farko dai ya kamo hanya din, amma da ya taho yana kan hanya sai tsoro ya kama shi, faraja sai ya fasa sai ya koma Madina. Kuma da ma ya koma Madina yayi shiru, fa ata rasulullah, sai ya zo ya sake samun annabi, sai ya ce masa, innal haritha mana'ani zakata, ni fa naji unguwar Banul Mustalik, amma shi wannan mutumin da ya hana ni zakka. Bayan ya hana ni zakka ma, wa arada qatli, yayi ta kokarin kashe ni da kyanna tsira. Kaga wannan makircin yayi yawa, shi sa wancan mutumin sai ya amfani da hankalinsa. Idan ka san kana da kyakkyawar mu'amala da mutum, sai kaga canjin fuska, to ba shiru za ka yi ba, za ka mata ka tambaye shi, domin sau da yawa za ka ga abubuwa na faruwa, za ka ga mutum ya canza maka fuska, kai kuma kana gani to tunda da ya canza ni ma ba shi kenan ba, ba haka ake yi ba. Yana cewa kin ja kin tsinkewa, idan shi ya ja sai ka sake. To da haka ake gane gaskiya, shi wannan mutumin da ya ji shiru daga annabi bai zauna ba, ya ce kai sai ya binciki me ya kamata. To haka ya kamata rayuwar musulmi ta zama. Idan dai ka ga abin da baka gane ba, ko da ta'amininka, ko abokinka, ko makwabcinka, ko dan uwanka, wanda da kuke da kyawun mu'amala, sai ka ga canjin fuska, to ya kamata ka tambaye shi me ya faru. ba shedan yakan yi amfani da wannan ya bata tsakanin mu eh domin idan shedan ya dace da wancan ya bi zuciya ya nuna maka bai damu da kai ba to yanzu kai ma yazo gurin ka kai ma ya sa ka bi zuciya to wai dan ya yi watsi da ni shi sai me na bana da shi to kaga shedan ya ci riba ga ba ta shigo musiba ta shiga Allah ya tsare mu yasa don haka da wannan dan sako ya gaya ma annabi ai ya tafi gashi an hana shi zakka har ma an yi nufin kashe shi fa daraba rasulullahi al-ba'sa ila al-harisi sai manzon Allah ya shirya sojoji zai tura su a yake shi kaga annabi ya shirya sojoji zai tura a yaki wannan mutumin al-harisu ana shirin tafiya fa aqbala al-harisu bi ashabihi can kuma al-harisu ya hada manyan gari saboda ka an kawo hanya za a zo Madina kaga sa'a da akai don haka idan kana da kyawun zuciya Allah zai kare ka sa'an da akai da bai bar garin su ba to ba shakka sai dai daga baya ayi da nasani sai gashi da yake yana da kyakkyawar manufa ya baro garin su yana tahowa hatta idza istaqbala al-ba'thu sai ga sojojin manzo kuma daga Madina su ma sun tunkari garin su to sai aka hadu sai gashi an hadu fa sala an al-Madina laqiyahum al-haris fa qalu sai sahabbai suka ce ah to wanda za mu tafiya a kar kuma ai gashi nan hadha al-haris wannan shi ne al-haris bin dirar falamma gashi hun kala lahum sai ya ce musu a ni kam ba ku ne sahaba annabi ba suka ce mu ne ila man bu isu ina za ku je yaki suka ce wurin ka mana ai ba magana ƙarya za mu je wurin ku ne mu yake ku kala sai ya ce walima me muka yi wani laifi muka yi kala suka ce inna rasulullah laifinka shine manzon Allah ba'atha ilayka al-walid bin uqba ya aika maka al-walid bin uqba bin abi mu'aytin faza'ama da ya dawo sai yana korafi kaga na sunwa bu tabbatar ba yayi korafi annaka mana'tahu zakata ka hana zakkan wa aratta qatluhu kuma kai nufin ma zaka kashe shi sai yace la wallazi ba'atha muhammadan bil haqqi na rantse da Allah wanda ya aika annabi Muhammad da addinin gaskiya ba haka bane ma ra'aitu ni ban ta ga ban sake ban ganshi ba yace ma ra'aitu hu batta ban ma taba ganin sa ba wala atani ko bai taba zuwa gare ni ba ban ganshi ba bai zo ba don inda ya zo garin koda bai zo wajen shi al-harisun ba zai ji labari sai yace to mutahi aka juya da sojoji da jama'ansa sai gashi sun shigo Madina suna isowa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam falamma dakhala al-harith ala rasulillah al-harith ya shigo masallaci Annabi na zaune sai manzo Allah ya ce masa mana'ta zakata kai laifi biyu ka hana zakka wa aratta qatla rasuli kai laifin zaka kashe kai kokarin kashe jakada na kala sai sake bashi amsa ya ce la wallazi ba'asaka bil haqqi ma ra'aituhu wa la ra'ani na rantse da wanda aiko ka da addinin gaskiya ni ban ganshi ba kuma bai ganni ba wama aqbaltu illa hina tabasa alayya rasulu rasulillah babu abin da yasa ma na baro garin mu face saboda jinkirin ganin dan sakonka saboda ban ga dan sakonka ya taso ya zo da wuri ba wannan abin yasa ni kuma nace kai ba lafiya ku tashi mu je mu ga annabi abinda naji tsoro an ta kuna kana sakhta min Allah wa rasulihi naji tsoron ko dai Allah da manzo suna fushi da ni wannan labarin ba shakka daga cikin labarai da aka bayar na dalilin saukar wannan ayar wannan labari shine mafi inganci zaka ga bayanin nan ta masana abinda masana suka yi kamar Ibn Hajar al-Litafin sa al-Isaba inda yake tarjuma ta al-Harisu shi wannan sahabi wanda yazo ya musulunta gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mujallad na 6 shafin 441 Ibn Kasir in ka dubi tafsirin sa tafsirin Ibn Kasir Ibn Kasir ya ce hadha min ahsani ma ruwiya fi sababi nuzulil aya, wannan labarin yana daga mafi kyawun labarai wanda aka bayar game da sababin saukar ita wannan aya. Wato wannan labarin yana daga cikin mafi kyawu. Al-Imam Shawkani shi ma a tafsirin sa Fathul Qadir yace wa qad ruwiyat riwayatun kasira, wannan ayar ta samu labaran da yawa, labaran sun taho daban-daban kasira, kuma yace muttafiqa ala annahu sababun nuzulil aya, labaran suna da bambanci amma kuma duka sun hadu akan cewar wannan abin ya auku kuma shine sababin saukar ita wannan aya. Wa annahu al-muradu biha wa in ikhtalafat al-qisas, ko da yake zaka ga bambanci ta wannan riwaya da waccan riwaya, kaga wannan hadisin shi wanda abin ya auku da gare shi ya auku da shi da kansa yake ba da labarin, shi da kansa ya fada shine al-harisu bin dirar. To amma akwai riwayar matar manzon Allah Ummu Salama Allah ya kara mata yarda, akwai riwaya ta Abdullah ibn Abbas, in ka dubi al-mujam al-kabir al-mujam al-awsat tsakanin wannan biyu al-ma'ajim zaka ga riwayoyi hadda wanda muka karanta. To sannan akwai riwaya ta Jabir ma Jabir ibn Abdullah al-Ansari, kuma baya ga cewar akwai riwaya ta tabi'ai ya zo kenan marasil kaman Abdurrahman ibn Abi Layla Yazid ibn Ruman al-Imam al-Dahhak, akwai riwayoyin da suka kawo da al-Imam Muqatil, wadannan riwayoyin sun taho ba tare da an samu sahabi da ya ba da labarin ba, amma kuma labarin suna da kyau, zaka gani al-Tamim al-Musnad kuma wasu riwayoyin suna cikin silsilatu sahiha mujallal na 7 shafin 232. To daga cikin riwayoyin wannan riwaya da ta biyu akwai hadisin Alqama bin Najiyata al-Khuzai al-Mustalabi, wanda shi ma kabila sa guda da wancan shugaban, ana ce mar Alqama bin Najiya, shi ma ya bada labarin yace wannan ayat ta sauka ne game da wa al-Walid bin Uqba bin Abi Mu'ayd, wanda annabi ya aike shi, ba'asahu rasulullahi ila bani al-Mustalib, annabi ya tura shi zuwa ga wannan kabila ba'dal waqa'a, bayan da can annabi ya yaki kabila, da can annabi ya yaki wannan kabila, dalili kuwa ita wannan kabila tana da wani gunki da ake kira almanatu, wanda shine ɗaya daga cikin mafi girman gumakan Larabawa. To don haka annabi dama wannan kabilar tana daga cikin kabilun da manzon Allah yana shirin ya yaƙe su, kuma ya kai musu yaƙi saboda wannan gunki aka rusa shi, ya kai yaƙi wannan kabila a shekara ta 5 daga hijira ya yaƙe su. A dalilin wannan yaƙi aka samu Juwairiya wanda ita ma daga wannan kabilar ne, bin ya auku a watan Sha'ban shekara ta 5 daga hijiran manzon Allah, da annabi ya samu zuwa ya rusa gunkin Manat, ya rusa wannan gunkin. To yana da sunaye da yawa shi wannan yakin, akan kira shi Ghazwatu Bani al-Mustalib, akan kira shi Ghazwatu al-Muraisi, da ka gani sunaye daban-daban a littafan hadisi zuwa na tarihi. To akwai kiyayya asali a tsakanin wanda annabi ya tura ya je ga wannan kabilar da ya kai Zakka, Al-Walid bin Uqba, yana da wata tsohuwar kiyayya tun a zamanin jahiliya, akwai adawa tsakaninsa da mutanen wannan kabila. To ana nan ga musulunci ya zo, domin babansa ma yana daga cikin waɗanda aka kashe suna cikin kafirai a yakin Badar, shine Uqba bin Abi Mu'ayd, shi wannan ana cewa Al-Walid bin Uqba bin Abi Mu'ayd, kaga ɗansa ne, baban shi an kashe shi yana kafiri a yakin Badar. To cikin ikon Allah ya zama duk sun musulunta, da wancan kabilar da shi ma ɗan yanzu duk sun musulunta. To annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura shi ya je ya karɓo zakkan. To kuma sai ya zama akwai da daddiyar adawa كانت بينه وبينهم أداوة في الجاهلية فلما سمع به القوم أولا رواية كينا تبيو لوكا چين ياما إسا غرين أولا رواية تبيو يا إسا وننغري ديته داما كمسون ساملا باري كمريان دشي الحارس يغايا موسو da ya dawo bayan ya hadu da manzon Allah ya ce musu ga yanda muka rubu da annabi zai turo dan sako a lokaci kaza ranar kaza to dan haka kafin ranar ta zo sai mutanen suka yi gangami saboda sha'awar musulunci suna jin dadin addinin musulunci kawai suka yi suka taru a bakin garin gabaɗaya garin talaqahu ta'zima li amri rasulillah suna son su tarbe shi saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya taho gashi zai shiga gari fa haddasa fi shaytan annahum yuriduna qatluhu sai shaytan ya samar tunani a wannan gayya to ashe mutanen dama basu huce ba kenan wannan kiyayyar da take tsakanin mu da su kaga gayya guda yau kwana na ya kare sai juya da gudu saboda ka sai juya ya koma madina fahabahum ya ji tsoro faraja'a min at-tariqi ila rasulillah to sai ya koma ga manzon Allah to kaji inda kuskuren yake shi yasa aka kira shi fasiki in ba fasiki ba misali lokacin da ka dawo ai suka bi gaskiya ya rasulullah ga abin da ya faru ni fa na tafi na ji tsoro to amma da ya taho fa kala sai ce inna banil mustaliq qad mana'u sadaqatihim wa aradu qatli banul mustaliq sun ki bada zakka sun mai kokarin kashe kuma shi a ganin sa wannan ba laifi bane saboda abin da yayi aiki da zahiri idan aka ka zo ka karbi zakka sai ka dar da mutane a bayan gari kaga kenan suna nufin kashe ka wanda ya nufin kashe ka ai ba zai bada zakka ba to shi yasa yayi hukunta haka shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fusata fa qatiba rasulullah wa hamma an yaghzuwahum annabi yayi yunkurin zai yake su fa balagal qauma ruju'uhu to lokacin da mutane suka taho bayan gari suna jiran sa ashe wasu sun ganshi lokacin da ya juya labari ya iso ga mutanen garin wanda annabi ya aiko fa yazo da yazo ya juya ya gudu labari ya iso gare su suka ce to ba san me ya faru ba suka ce abin da yake kyau kawai mu je Madina mu ma fa ataw rasulullah suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sami'na bi rasulika mun ji labarin ka turo dan sako fa kharajna natalaqahu mun fito mun taru gari gaba ɗaya saboda mu tarbe shi wa nukrimuhu mu girmama shi wa nu'addi ilayhi ma qabilnahu mu bashi ba ma sai ya shigo ba mu bashi wannan haƙƙin da muka tattara na Allah fa badalahu ar-raju sai muka ga ya koma ya canza ra'ayi to ba mu san me ya faru ba fa khashina annahu inma raddahu min at-tariqi kitabun ja'ahu minka sai muke zato ko dai ka aika wasiqa gare shi ne bayan ka turo shi sai wasiqar ta same shi gab da zai shiga garin mu cewa ya dawo shine sai ya juya dan in ba haka ba me zai sa ya juya bayan mun hange shi to tunda ko idan ya zama ya juya muna zaton cewa wasiƙa ta ce ta sa ya juya to kaga ba lafiya kenan ba lafiya shi yasa muka ce bari mu zo da kawunan mu muna gani wannan dalilin da yasa hakan ya faru ko shine gababtahu alaina wanda kake yi da mu kana fushi da mu wa inna na'udhu billah to mun zo mu gaya maka cewa muna neman tsarin Allah min gadabihi game da fushinsa wa gadabi rasulihi da kuma fushin manzonsa fatahahum rasulullah shike da sai manzon Allah ya ce to an gama ku koma gida to amma annabi bai nutsu ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai nutsu ba dalili ko suna iya haka din tunda an taba yakansu yanzu za su iya hakan saboda su kare kawunansu tunda har dan saƙonsa ya dawo mar da saƙo manzon Allah yana ganin wannan dan saƙon ba zai mar ƙarya ba saboda ka sai annabi kira Khalid bin Walid wannan riwaya ta biyu kenan waccan da muka faɗa ita ce mafi inganci babu shakka to sai wannan riwayar wanda ita ma malamai da yawa sun inganta annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zargi mutanen yana ganin akwai munakisa ba afa Khalid ibn al-Walid bayan sun koma sai annabi kira Khalid da ya kira Khalid khufyatan fi askari aboye ya zabi sojoji ya hada shi da su sai ya ce ka je kauyen mutanen nan wa amarahu an yukhfiya alaihim qudumahu karka yadda wani ya sankaje idan ka tafi wa qala lahu undur abinda zaka yi shine ka je garin afakaice ka jira idan ka ji kiran sallah fa in ra'aita minhum ba ma kiran sallah kawai ba kaga wani abu mai dubbu ala imanihim cewa mutanen nan musulmai ne har yanzu fa khudh minhum zakata amwalihim to sai ka shiga garin sai ka je ka samu alharisu sai ka ce ni ne nazo karban zakka a yanzu wa in lam tara zalika idan baka ga wata alama da ta nuna maka mutanen nan musulmai ne ba fasta'mil fihim ma yusta'malu fil kuffari duk abinda ake ma kafiri ka musu abinda manzon Allah ya faɗa ke fa fa'ala khalid zalika khalid ya tafi sojoji a boye an tafi kauyen mutanen nan amma da aka tafi sai aka buya ana jira sai da sallar asubahi za a ji kiran sallah fasami'a minhum azana salatayil maghribi wal isha'a wai da magariba ma sai ji an kira sallah isha'i aka kira ce kai mu da muke jira ma sai da asuba waɗanda suka kira sallan magariba da isha'i waɗannan ba za a taɓa tunanin kafirai ne ba kike da sai shiga gari kawai zo gidan alharisu a ya aka yi to ni ne manzon Allah ya turo in zo in karɓi zakka fa akhadha minhum sadaqatihim ya karɓi zakkansu wa lam yara minhum ya shiga garin ya kwana bai ga wata alama ba illa ta'ata wal khair face biyayya ga Allah da manzon Allah da kuma ayi halaye na mutanen alkhairi babu alamun halin kafirai fansaraha ila rasulillah fansarafa sai ya juya ya koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu al khabar ya bashi labari to yana gaya ma annabi sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in wannan riwaya da muka karanta ibn tumiyah ya tabbatar da ita a litafin majmu'u fatawa mujallad na 7 shafi 248 sai ya ce wa hadhihi alqissatu ma'rufa min wujuhin kaseera wannan kissa sananniya ce ta zo ta fuskoki da yawa kuma galibin su wato labaran yana nuna cewa gaskiya ne to akwai hadisin Abdullah ibn Abbas har yanzu shi ma game da waɗannan mutane kana rasulullahi ba'athal walid ibn uqba ibn abi mu'aytin kaga dai har yanzu mutun ɗayan nan shine da duk wata riwayar da aka kawo ta labarin zaka ga ana cewa wanda annabi ya aika shine al-walid ibn uqba ibn abi mu'ayt ya aike shi zuwa ga ina banil mustaliq wannan kabila liya'khudha minhum sadaqat me yasa annabi ya aika shi saboda ya karbo zakka wa innahu lamma atahum abinda Abdullah ibn Abbas ya faɗa lokacin da yaje lamma atahum al-khabaru farihu wa kharaju sun yi murna sun fito bakin gari liyatalaqaw rasulullah saboda su tarbi dan sakon annabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu lamma huddisa al-walid annahum kharaju akazo aka gaya ma al-walid ai mutanen gari sun fito gaba daya raja'a ila rasulullah sai koma gida kaga wannan ma labarin kusan ya dace da wancan sai ya koma madina ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna banil mustaliq kad mana usadaka mutanen banil mustaliq sun ki bada zakka a wannan riwayar da ce sun yi nufin kashe ni ba faqadiba rasulullah manzo Allah ya kusata min zalika gababban shadidan fa bainama huwa yuhaddisu nafsahu an yaghzuwahum annabi yana shirin ya yake su sai ga alharisu bin dirar da kansa ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam is atahu alwafd tawaga guda fa qalu suka ce ya rasulullah إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق أن بام لاباري جكادا كتنسى قنك يقوم أكان هنيا بإسو غريبا شسا سكتش من نصف الطريق وإنا خشينا أن يكون إنما رده كتاب جاءه منك منا تورن كودك أيك وسيكا نسبو دا كيران سيداو to wannan yasa ya juya ya koma da gadabin gadabtahu alaina ba mu maki kana fushi da mu muna neman tsarin Allah game da fushin Allah da fushin manzon Allah wa inna rasulullah ista'tabahum wa hamma bihim manzon Allah ya musu fada ya nuna bacin ransa annabi bai yadda ba a riwaya ta Abdullah ibn Abbas suna ba mu annabi hakuri manzon Allah yana fada sai ga aya ta sako daga wurin Allah kaga wan Allah shine Allahul Ghuyub shi annabi ya yadda da dan sakonsa to shi kuma Allah ya ga duk abin da ya faru ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani zaka ce me yasa ba a ce ya ayyuhar rasulu ba tunda magana da manzon Allah ake a wannan bai ma tsaya ga annabi ba saboda ya shafi rayuwarmu shi yasa ba a ma kira manzon Allah ba don haka hukuncin da yake wannan aya ya kamata a ce ya shafi kowane musulmi shi yasa Allah bai ce ya ayyuhar rasulu ko ya ayyuhan nabiyyu sai ya ce ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in ba a ce ma annabi in ja'aka fasiqun binaba'in ba wannan riwaya tana silsilatu sahiha hadisi na 385 riwayar Abdullah ibn Abbas kuma ta inganta malamai da suka yi sharhi wannan aya da kake gani guda daya wallahi in mun dau sharhin ta zamu dade muna magana malaman da suka dinga sharhi akan ta musamman ibnul qayyim al-jawziyya Allah ya masa rahma ibnul qayyim al-jawziyya in ka dubi zadul ma'ad zaka ga sharhi da yayi mujallal nabi shafin 37 in ka dubi tahzibus sunan abi daud littafin sa ne zaka ga sharhin da yayi mujallal na 7 shafin 266 haka nan alitahin madarijus salikin a mujallal na farko shafi na 368 yace ha huna fa'idatun latifa akwai wata fa'ida muhimmiya da ya kamata musulmi ya sani me yace fa'idar sai yace hi annahu subhanahu lam ya'mur bi raddi khabaril fasiqi babban daga cikin ilimin da ya kamata mu gane in ja'akum fasiqun bi naba'in in mutumin banza ya kawo muku labari Allah ya ce kar ku yadda da shi a'a Allah bai faɗa ba bai ce kar ku yadda ba sai ce me fatabayyanu ku nemi sanin gaskiyar labarin karkashin wannan ayar yasa malaman sunna suke karban hadisi koda kuwa daga dan bid'a ne koda mutum yana bid'a idan ya rawaito hadisin manzon Allah illa dai kawai abinda za a yi za a nemi sanin gaskiyarsa amma za a karba domin inda ba a karban maganar mutumin banza kar mu manta idan Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in ba zai ce fatabayyanu ba ku watsar da labarin farudduhu idan mutumin banza ya zo da labari ku watsar ba haka Allah ya ce ba kaga anan ma ilimi ne Allah bai ce karka karbi labarin kafiri ba da fasiki da mutanen banza don idan aka ce alfasiku kamar a littafin madarijus salikin ibnu qayyim al-jawziyya ya fassara me ake nufi da fasiki ka san fasiki yana zama kafiri dan Allah da kansa ya faɗa to sannan kuma akwai fasikin da ba kafiri bane kaga kenan akwai karamin fasikanci akwai babban fasikanci kamar da ka san akwai karamin munafinci akwai babban munafinci akwai karamin kafirci akwai babban kafirci to haka ma fasikanci yake don haka yasa gaba daya ana karban labari kafiri ya bada labari za a karba fasiki ya bada labari za a karba dan bid'a ya bada labari za a karba amma me sharadin Allah ya ce idan mutum ya tabbata mutumin banza ne ai idan aka ce mutum kafiri ai mutumin banza ne ko da kafiri da dan bid'a da duk wani fasiki in ya zo da labari ba za ka yadda ba sai ka tabbatar da shi amma idan mutumin da ba mutumin banza bane waye ba mutumin banza ba kaga musulmi kenan idan musulmi ya baka labari in ba shi da alamar mutumin banza ne ba za ka bincika ba kaga ayar abinda take karantar da mu kenan wannan yana daga ilimin da ayar ta kusa sai yace ai Allah bai ce ayi watsi da labarin da mutumin banza ya kawo ba wa takzibihi wa radd shubhatihi jumla ai shi yasa lokacin da Allah ya saukar da ita wannan aya to Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga aiki ya same shi ya kamata ya bincike binciken ne yasa Khalid ya tafi garin kaga kenan Annabi ya tunda labarin ya nuna alamar ƙarya ne to sai Annabi ya tura Khalid ya tafi garin ya bashi labari kaga bincike kenan labari da Khalid ya tafi garin sai ya tarar da gaba ɗaya ba gaskiya bane to kaga Annabi ya yi aiki da umarnin Allah sallallahu wasallamu alai wa inna ma amara bitabyin fa in qamat qara'inu ibnul qayyim al-jawziyya yace to idan aka ga dalilai idan aka ga wato aka ga alamomi sune al-qara'in an ga alama wa adilla aka ga dalilai min kharijin tadullu ala sidqihi wasu dalilai da suke nuna cewa wannan mutumin gaskiya ya faɗa sai ibnu tabi juzai ya ce umila bi dalili sidqi sai a karɓi maganar sa amma ba don shi ba sai don gaskiyar to kaga kenan idan mutumin banza yayi magana shi yasa kaji malaman sunna suke cewa babu kyau ka je ka dau ilimi a wurin mutumin banza babu kyau ka dauki ilimi ga mutumin da ka san aqidar bid'a yake dalili fa saboda wannan magana in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu in ya karantar da kai ya za a yi ka san gaskiyar shi ba za ka taba sani ba domin tunda ka san mutumin banza ne tunda kai ka yarda wannan mutumin banza ne to ya za ka gaskanta shi tunda Allah ya ce in ja'akum fasiqun kaga fasiqun dai wanda ka yarda mutumin banza ne ka san mutumin banza ne to don me ka gaskanta shi na'am zaka gaskanta shi amma gaskantawar akwai sharadi kaga kenan in ma zaka yi karatu gurin dan bid'a misali to wajibi ne a samu malamin sunna a gefe idan ya fada ma wani abu sai ka zo wajen wannan to da wato malamin mutumin nan dai a karatun namu jiya kuma ga abin da ya fada fa to inda zaka yi haka to ba shakka da ka dace da umarnin Allah amma ka saka mutumin banza a gaba duk abin da ya fada ka dauka ba tare da ka kwatanta musamman shi yasa ake cewa abin da ya shafi ilimin addini domin ilimi na nan daban-daban wannan dalilin yasa kaga malamai suke haramta daukan ilimin addini a kasashen kafirai dalili kuwa saboda ba zai taba yiwuwa kafiri ya karantar da kai addinin musulunci ba ba zai yiwu ba fa zai taba yiwuwa mutumin da bai yarda da Allah ba ya yi ma addinin musulunci adalci to shi yasa ba zai taba yiwuwa mutumin da ya tafi hannun kafirai ya karanta addini da wanda ya karanta addini a hannun musulmai a ce ɗaya suke ba zai taba zama daidai ba wato ƙarƙashin wannan ayar in ka ga bayanin malaman sunna daban-daban a kai wallahi za ka gane babu shakka shari'ar da manzon Allah ya zo mana da ita tana ɗauke da rahama mai yawan gaske Allah ya tabbatar mana da ita a littafin adwa'ul bayan Muhammad Al-Amin Shankete mujallal na 7 shafi na 414 game da wannan aya yace qaddallat hazihi al-ayatu min surati al-hujurat ala amrayn ita wannan aya tana nuna mana abubuwa guda biyu ne al-awwal minhumā abu na farko anna al-fasiqa idza ja'a bi naba'in idan mutumin banza yazo da labari mumkin ma'rifatu haqiqatahu idan zai yiwu a iya sanin haqiqanin wannan labari ja'a bi naba'in mumkinin ma'rifatu haqiqatihi idan dai akwai yadda za a yi a tabbatar da gaskiyan to za a dauki wannan labari hal qalahu ma fihi al-fasiqu haqqun aw kadhibun fa innahu yajibu fihi at-tasabbut yajibu dole sai an tabbatar kafin za a dauki labarin sa dole sai an tabbatar kafin za a yi aiki da labari dole shi yasa Allah ya ce fatabayyanu a wata ƙira'a ko fatasabbatu, don haka yasa yake cewa fatabayyanu bi dalili qawlihi ta'ala fi hadhihi al-aya in ja'akum fasiqun. Kaga ya nuna mai umurni ne, wannan umurnin yana matsayin mai wajibi, dole sai an tabbatar da gaskiya kafin ake daukar labarin mutum. To wannan na farko kenan, abu na farko da aya take karantar da mu. To sai yace abu na biyu, mastadalla alaihi min ahlil biha ahlul usul, malaman usulul fiqh sun samu ilimi karkashin wannan aya. Wannan ilimin da suka samu shine qabulu khabaril adli, ana karɓar labarin mai adalci. Mai adalci shine mutum wanda mutumin da ba mutumin banza bane, da ya faɗi labari sai a yarda. Domin ko da yake a can Allah bai magana a karɓa ba, yace a bincika, amma ai ita umurin aya tana dauke da abu biyu ne. Ko dai ya zama zahiri abinda aya take magana akai shine mafhumul mukhalafa ko akasin shi. Mafhumul mukhalafa shine akasi, wato abin nufi idan Allah ya ce in mutumin banza ya zo da labari ku tabbatar, to sai ya shiru. Daya fuskar maganar ita ce in ba mutumin banza bane kar ku nemi tabbatarwa. Allah ya samu gani. Shi Allah ya ce in mutumin banza ya zo da labari ku tabbatar, to ai maganar Allah tana daukan fuska biyu. Wannan an fahimci ayar zahirin ta kenan. To amma ta akasin kuma wannan zahirin yana gwada me, in ba mutumin banza bane to ba shakka ba za ku tabbatar ba, ku karɓi labarin kawai kai tsaye. Saboda haka duk musulmi in dai ba a san shi da shaidar banza ba, in ya ba da labari ba a neman hujja. Ba za a ce meye hujjanka, idan kaga ana cewa meye hujjarka saboda labari da ya kawo, to labarin ba gaskiya ba ne, ko ko mutumin banza ne. Illa dai kawai abin da ya kamata mu gane shi wannan mutumin sahabin manzon Allah ne. Me yasa Allah ya kira shi fasiki? Shin akwai fasikai a sahabban manzon Allah? Abin da yasa aka kira shi fasiki li ikhbarihi bi khilafil waqi'i, dan ya ba da labari ba na gaskiya ba, amma ba fasiki wato na ainihin zaci ba, baransa yana cikin fasikai ba ne. Dalili ko duk malaman sunna sun tabbatar kowane sahabin manzon Allah mai adalci. Saboda haka in ya faɗi magana za a ɗauka. Wannan ya auku a farkon musuluncinsa kafin manzon Allah ya bar duniya, amma wannan sahabi ya tabbata har zuwa bayan rasuwar manzon Allah, har zuwa zamanin su sahabbai da dama irin zamanin sayyidina Ali bin Abi Talib, ya yi wa musulunci hidima babu shakka. So ba zai yiwu don ka karanta tarihinsa, idan ka iso ga tarihin sai ka ce ga fasikin nan. Misali kana karanta tarihi sai ka iso ga Al-Walid bin Uqba bin Abi Mu'ayyah, in ja'akum fasiqun, ba daidai bane. Allah ya faɗa ne saboda me? Saboda wancan labari, abin da ya auku da shi, labarin da ya bayar mara kyau wanda zai iya haifar da fitina, shi yasa aka kira shi fasiki anan, amma ba siffarsa bane. Wannan shi ya nuna cewa duk mutumin da zai rika faɗin maganar banza, idan an kira shi fasiki ba laifi bane, koda kuwa a cikin ransa ba fasiki bane. Wannan yana cikin dalilin da yasa sayyidina Ali ya taba gaya mar fasiki saboda abin da ya faru da shi. Me Allah ya ce a gaba?
Wa'lamu anna fiikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin min al-amr la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
Allah madaukake ce wa alamu, ku sani anna fikum rasulullah, ku sani fa cikin ku akwai manzon Allah. To wannan kaga maganar ana yin ta ne da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. wa'lamu anna fikum rasulallah, kusani fa a cikinku akwai manzon Allah. Law yuti'ukum fi kasirin min al-amri, da zai dinga bin maganar ku cikin al'amura masu yawa. La'anittum, da kun wahala, wato da wahala ta same ku, saboda a dalilin halinku Allah zai shar'anta wani aiki. Domin idan annabi ya ce a yi, to Allah zai tabbatar da wannan abin. Kaga za a fada a cikin halaka. Asali kalmar al'anatu, al'anatu shine wahala da halaka, kamar yadda Allah ya kawo wannan kalmar a cikin Alkur'ani a wurare daban-daban. Idan Allah ya kawo kalmar al'anatu, da'iman mananta al-halaku wal ismu. To Allah yana magana ne da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, domin sahabbai su ne suka yi rayuwa da manzon Allah. Allah yake cewa ku kiyaye idan labari ya zo, ku daina ɗauko magana wanda ba gaskiya ba, su ku kawo ta ga manzon Allah. Idan kuna haka, ƙarshenta Allah zai shar'anta wani abin da zai zama wahala ce gare ku. Kuma abin da ya faru zamanin da kenan, ai abin da ya faru zamanin annabi Musa, wanda za ka ga misalai daban-daban. Annabi Musa ya ce ku je ku yanka saniya, suka ce wani irin saniya? To daga nan hukunci yake canzawa. Wato idan sahabbai suna tare da annabi, sai zama zaman da suke yi da wannan annabin zama ne na rashin gaskiya, ko na rashin gaskanta shi, na rashin girmamawa gare shi, to sai Allah ya canza tsarin shari'ar, sai ta koma inda mutanen za su wahala. Shi yasa Allah ya ce ku kiyaye, ku daina ƙarya ga manzon Allah, ku faɗi gaskiya ga manzon Allah, ya zama mu'amalar ku tana da sauƙi. Ba wai shi annabin bane, annabi bai san gaibu ba, amma Allahn da kuke yi yana gani, saboda ya hore ku sai ya canza hukunci. To shi yasa sai Allah ya ce yake tunawa sahabbai falala guda uku da ya musu, ya yi musu falala guda uku. Karka ɗauka wannan ayat ta shafe mu gaba ɗaya, wannan tana magana ne akan sahabban manzon Allah. Ai in ka lura, Allah yana magana ne da su. Wa'lamu anna fikum, kaga da su ake magana. Allah ya yi magana akan akwai kyauta guda uku da ya musu. Walakin Allah habbaba ilaykumul iman, na ɗaya kenan, Allah ya sa muku son imani. Kaga wannan aya tana gwada me? Sahabban annabi Muhammad sun fi mu son imani. Wannan Allah ne ya ba da shaida da kansa. Walakin Allah habbaba ilaykumul imana, Allah ya sa muku son imani. To sai malamai suka ce ba wai imani ake nufi a nan ba. Kalmar al-iman da kalmar al-islam sukan canza ma'ana idan ɗaya baya guri ɗaya na ɗaukar ma'anar wani, amma idan sun haɗu a wuri guda sai kowace kalma ta ɗauki ma'ananta. A nan ba wai ana nufin habbaba ilaykumul islam bane, ai iman bane, ana nufin me? Al-islam. Allah ya kira al-islam da al-iman. Don in ka ce al-iman aiki ne kawai na zuciya, amma idan ka ce al-islam ana nufin ahkamul islami zahiran zahiratan wa batina, wani hukuncin musulunci na bayyane da wanda ya buya. To sai Allah ya ce su sahabbai, abu na farko kyautar da ya musu, ya sa musu son addinin musulunci. Wannan shaida ce mai girma da Allah ya ba mu sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na biyu, ha zayyanahu fi qulubikum, ya ƙawatar da addinin a cikin zukata. Ka san ba wai kana son musulunci shi ne kai kana musuluncin ba. Za ka samu mutum musulmi ne, amma kuma bai ƙaunar karantarwa musulunci. Na'am. To don haka a nan za ka ga an ce habbaba ilaykumul iman, ai kowane musulmi, in ka haɗu da musulmi, kai musulmi ne, ai ni musulmi ne alhamdulillah, amma an kawari haka ga yana shan giya, baya azumi, baya zakka, baya sallah, amma ko abu je yake yana cikin giya, kai musulmi, ai ƙwarar ko ni musulmi ne, kaga yana son musuluncin amma bai sha'awar karantarwan musulunci. To ba kaman sahabbai ba ne. Sahabbai suna son musuluncin, kuma Allah ya ƙawata musuluncin a zukatansu. Saboda haka ana son musuluncin kuma ana yin musuluncin. Wannan shine siffan da Allah ya ba mu sahabbai. Kaga na biyu, sai yace na uku, karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah ya kyamatar muku kafirci da fasikanci da sabon Allah. Ka san da Allah yake magana nan har da wancan mutumin a ciki ai ko wancan da aka ce in ja'akum fasiqun, yanzu kaga ya shigo cikin wannan magana. Allah da yake magana da sahabbai gaba daya, kaga ya gwada cewar al'amarin sa yana da dan sauki. Dalili kuwa saboda albarkacin yana cikin sahabban manzon Allah, don haka Allah ya kyamatar da fasikanci ga zuciyarsa. Ashe idan yana cikin sahabbai aka faɗi wannan, kaga ya gwada mutumin ba fasiki bane. Allah ya samu gadi. Labarin da ya bayar shi yasa ya zama fasiki, amma ba wai fasiki ne na ɗabi'a ba, saboda abinda Allah ya faɗa a ƙarshen nan yace su sahabbai Allah ya sa musu kyamar kafirci da fasikanci da sabon Allah. Kyamar kafirci da fasikanci da sabon Allah, ashe kaga har a zuciyarsa yana kyama, amma an samu kuskure saboda labari da ya bayar. Dalili ko saboda dan adam ba ka raba shi da rauni, ya samu rauni ta wannan labari, ya maimakon ya kare kansa kuma da yake Allah ya jarrace shi ya faɗi gaskiya ba, ya zo ya faɗi ƙarya ga manzon Allah. Wannan shine abin da yasa aka kira shi fasiki. Da Allah ya gama siffanta sahabban Annabi Muhammad, yace in kuna da waɗannan kyauta uku, abu uku din nan, son imani da sha'awar aikin imani. Da misali kaga ai kana musulmi, Ramadan ya zo, kana sha'awar Ramadan, to yanzu haka saboda ƙarfin imaninmu ba ɗaya bane. Wallahi akwai mutumin da in ya tuna rana ita yau ba ma azumi, ransa ɓaci yake, saboda tsabar son imani, baya son ma ya ji Ramadan ya wuce. To amma kuma da yake wani imanin nasa na kasashe ne, yanzu haka Allah Allah yake waɗannan kwanaki su wuce. Shi yasa idan aka kai ranar 29, to in kana neman tashin hankali a duniya ranar kenan. Sarkin musulmi ya ce ba a ga wata ba. Me dalili? Saboda gwargwadon imaninmu, gwargwadon sha'awar ibadan, gwargwadon imanin, shi yasa wannan hadari ne babba. Saboda shi musulmi, saboda kwana ɗaya tak, amma musiba za ka ga wani ta bambami, rana guda ne kurum, amma Allah ba za mu iya jurewa ba. To amma akwai fa mutumin da shi fa rayuwarsa gaba ɗaya azumi ne, in bai yau ba gobe zai, ya za ka haɗa imaninka da nashi? To don haka Allah ya haɗa waɗannan abubuwa guda uku ga sahabban Annabi Muhammad: sha'awar imani, son imani, sannan sha'awar sa a zuciya, bi ma'ana riko da shi zahiri da baɗini. Sannan na uku, kyamar kafirci, ba kafirci kadai ba, fasikanci ba shi ɗaya ba, sabon Allah. Idan Allah ya haɗa su ga mutane, sai Allah ce ulaika humur rashidun. Da yanzu misali ulaika humur rashidun, ya zaka fassara? Zaka ce waɗannan shiryayyu ne. To ba laifi, saboda akwai da yawa malaman tafsiri suna fassara haka ɗin, sai da ya kamata mu gane akwai bambanci. Akwai bambanci a suratul Baqara, misali aya ta 100 a suratul Baqara. Na'am, Allah ya faɗa wurare kamar biyu, inda Allah yake magana game da jarabawa da yake mutane, yace ulaika humul muhtadun, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Idan ya muku jarabawa kuka ci wa ulaika humul muhtadun, idan aka ce ulaika humul muhtadun, ya zaka fassara waɗannan shiryayyu ne, kuma gaskiya ne. To amma anan me yace ulaika humur rashidun, shi kuma ya zaka fassara waɗannan shiryayyu ne? A'a, ina bambancin al-muhtaduna da ar-rashiduna? To malamai sun ce wannan duk ɗaya ne, wanda yana daga abinda Ibn Usaymin ya faɗa. Ibn Usaymin yana daga cikin waɗanda ke da wannan fahimta akan cewa wasfun kashifun, da Larabci ina aka ce wasfun kashifun, ana nufin an faɗi abu ne kawai saboda siffan tashi, amma ba wai don akwai bambanci ba. To sai dai in ka dubi littafin wasu littafai kamar Tuhfatul Ahwazi sharhin Sunan Tirmizi mujallar na bakwai shafin 365 malamai suna cewa akwai bambanci tsakanin ula'ika humul muhtadun da kuma ula'ika humul rashidun. Idan aka ce ula'ika humul muhtadun waɗannan shiryayyu ne, amma idan aka ce ula'ika humul rashidun waɗannan masu shiryarwa ne, ba shiryayyu ba ne, masu shiryarwa ne. So kaga da bambanci mai hujja, sai aka ce akwai dalili da aka samu na hadisin manzon Allah, hadisin Irbad bin Sariya wanda ya inganta yana Irwa'ul Galil, hadisi na 2455. Manzon Allah yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin, sai ya ce ne al mahdiyina, ashe ar rashiduna dal al mahdiyuna ba ɗaya bane, ba ɗaya bane, ashe abu biyu ne. To idan aka ce al muhtadun ko al mahdiyu, wanda duk asalin kalmar guda ne, kaga yana gwada mutumin da Allah ya shiryar da shi. Amma idan aka ce ar-rashidu, mai shiryarwa, da Allah da Annabi zai siffanta halifofin nan sayyidina Abubakar, Umar, Usman, Ali, Allah ya kara musu yarda, sai ya siffanta su da kalmomi biyu, ar-rashiduna al-mahdiyun. Idan aka ce musu ar-rashiduna al-mahdiyun, kaga sun samu kyauta. Na farko dai shiryayyu ne, na biyu kuma masu shiryarwa ne, masu shiryarwa ne. Sai ce li'annahu idza lam yakun muhtadiyan fi nafsihi, idan mutum ba shiryayye bane shi kansa, lam yasluh an yakuna hadiyan li ghairihi, ai bai dace ya shiryar da wani ba. Idan kai baka shiryu ba, ta ya za a yi ka shiryar da wani? Li'annahu yuqi'ul khalqa fi dhalala min haythu la yash'ur, idan mutum bai shiryu ba yake kokarin shiryar da wasu, to zai aukar da su cikin bata ta inda shi ma bai tsammani ba, ta inda shi kansa bai sani ba, sai zama ya ja mutane ne zuwa ga bata a maimakon shirya. Sai Allah ya siffanta sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan siffofi. Don haka yasa akwai mutumin da rayuwarsa kawai shiryarwa ce, ba wai sai ya kira mutane ba, ba sai ya ce jama'a ku ji tsoron Allah ba, a'a, wato abinda Allah yake nunawa, idan ka cimma abu uku din nan, kana son musulunci, kana ɗabbaka shi, ba ka ƙauna kafirci da saban Allah da fasikanci, to kar ma ka kira kowa, duk inda ka zauna sai an shiri. Shi yasa Allah ya ce ula'ika, waɗannan humur rashidun, masu shiryarwa ne, duk inda ka tafi haske ne sai jama'a sun shiryu, ko da baka ce jama'a ku ji tsoron Allah ba, saboda wato rayuwarka haske ne. Ai shi yasa Annabi sai ya ɗauki waɗannan kalmomi guda biyu, da ar-rashid da al-muhtadi, ya haɗa su ga khulafa'ur rashidu, ya ce ku yi riko da tafarkin waɗannan mutane. Kaga abinda Annabi yake nufi, ku ciza a kai duk abinda aka ce ma Abubakar ya yi, Umar ya yi, Usman ya yi, Ali ya yi, kar ku ce sai sun ce a yi. Alaikum bi sunnati wa sunnatihim, ku riƙe abin da duk suka yi. Kaga ba sai sun kira ba, dalili kuwa saboda rayuwarsu gaba ɗaya babu bata, rayuwarsu gaba ɗaya babu bata. To amma Allah bai kira waɗannan hudun kaɗai ba, sai Allah ya kira sahabban gaba ɗayansu. Ba shakka wannan wata daraja ce ga sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma kaga Allah bai ce ku ba, saboda ba duk sahabbai ne suka cimma waɗannan siffofi guda ukun ba. Amma da Annabi ya tashi kira, sai ya ayyana khulafa'ur rashiduna mutum hudu din nan, ya ce sun cimma duk wani sharaɗin da yake wannan aya. Saboda haka yasa gwargwadon riƙonka da waɗannan siffofi, gwargwadon haske da ka samu ta sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan idan har ka cimma siffan nan, to wallahi kana da nasara komai tsananin al'amari. To amma kasan cin musu yana da wahala, sai dai baya nuna cewar ba za a samu ba. Waɗannan abubuwa guda uku da suka zo a ayan nan, wallahi cin musu yana da wahala. Amma duk mutumin da ya iya cin musu, to babu shakka wannan mutumin yana da nasara daga duniya har lahira. In ka lura, musulunci bai taɓa rashin nasara ba a zamanin Sayyidina Abubakar, bai taba rashin nasara ba a zamanin Sayyidina Umar, bai taba rashin nasara ba a zamanin Sayyidina Usman, bai taba rashin nasara ba a zamanin Sayyidina Ali bin Abi Talib, saboda sun kiyaye waɗannan abubuwan da suke wannan aya. Karraha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyana. To a dalilin haka ne yasa gaba ɗaya ma annabi ya gane sai yake tawassuli da masu waɗannan siffofin. Annabi yana tawassuli ga Allah, ya kamata mu lura, saboda darajar waɗannan siffofin sai zama annabi yana tawassuli da su. Yaushe? Lokacin da aka je yakin Uhudu. Hadisin Rifa'atu bin Rafi'in Az-Zuraqi, Allah ya ƙara masa yarda, yace lokacin da aka zo yakin Uhudu, an riga an fi ƙarfin sahabban Annabi Muhammad, saboda idan aka ce yaƙi ya zo har gari, ai kaga al'amari ya koma kare kai. An faɗo Madina, iya abin da ya rage tsakanin Uhudu da Madina bai fi kilomita 7 ba, wanda yanzu ma gaba ɗaya duk gari ɗaya ne. Yanzu Uhudu cikin garin Madina ne, unguwa ce, amma a zamanin da kilomita 7 ne tsakaninta da cikin garin Madina. To an riga an iso, don haka abu ya yi muni, al'amari ya yi muni. Lokacin da lammata na yau ma Uhud, Rifa'atu ya ce da yakin Uhudu ya zo, wanka fa'al mushrikun, musulmai suka daga idanu suka hangi kafirai iya ganinka, duk iya ganinka kun. Sannan ga munafikai sun ware wasu kaso masu yawa, sun ce ba za a yi yakin da su ba, sun koma Madina. Munafikai sun ware sun bar zallan sahabban manzon Allah masu gaskiya. Qala Rasulullah, sai manzon Allah ya ce istawu ku daidaitu asahu hatta usni ala rabbi, idan kun gama yin sahu zan yi yabo ga Allah, in roki Allah saboda ya bamu nasara ga wannan yaki. Fasaru khalfahu, saboda ka annabi yana gaba, aka yi sahun yaƙi a bayansa, manzon Allah yana gaba, an yi sahun yaƙi. Faƙala, annabi ya karanta addu'a mai tsawo wanda cikinta annabi ya ce Allahumma habib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin. Kaga annabi ya tawassuli da wannan waɗannan siffofin kenan, saboda annabi ya sani duk mutumin da ya cimma waɗannan siffofi Allah zai ba shi nasara, komai rincewar al'amari, komai rikicewan al'amari. Idan kana da waɗannan siffofi, wallahi ba abin da za ka nema a duniya ka rasa. Allah ta samu cin musu. Sai annabi ya tawassuli, Allahumma habib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna min ar-rashidin. Sannan sai annabi ya ce Allahumma tawaffana muslimin wa ahayna muslimin wa alhiqna bis-salihin ghayra khazaya wala maftunin. Wannan hadisin zaka ganshi a Sahihul Adab, hadisin 1541. Kaga ya nuna maka hada waɗannan siffofin abu ne muhimmin gaske. Allah ka samu iya cin musu. Don haka musulmi ya ringa dubawa, da idan aka ce an hada al-kufr wal fusuq wal isyan, yanda ka san yanda girman su yake, haka Allah ya jera su. Aikin kafirci shine gaba, sai aikin fasikanci yake bin bayansa, don akwai fasikancin da bai zama ridda ba ai. Amma idan aka ce aikin kafirci, ai kaga shirka ce, shirka ta shiga, ridda ya shiga, abinda zai raba ka da Allah kenan. Mafi girman zunubi aka gaba ka nan baka ciki, ƙananan zunubi su ne fasikanci, wanda bai raba ka da Allah, bai raba ka da musulunci ba. Na'am, amma dai babban laifi ne. Al-isyan, saba ma Allah da gangan, shi ma baka da shi. Baka da nufin ka saba ma Allah, baka saba ma Allah aikin fasikanci, baka shirka, baka kafirci, to babu shakka rayuwarka za ta zama shiriya ga bayin Allah. Allah ka samu dace da su. Sai Allah ya ce amma hada su menene a gaba?
Zalam min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim.
Sai Allah ya ce amma hada su fadlan min Allah, wannan wata falala ce daga wurin Allah, wa ni'ma kuma ni'ima ce. Allah ka bamu.
Amin.
eh wannan kamar wato Allah yana tunatar da sahabbai ne dan in ka dubi farkon maganan wa'lamu anna fikum rasulullah kaga ana magana ne da su sai Allah yake law yutiikum fi katsirin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyana duk wannan kyautar fa Allah ya hada muku kaga ana magana da wa sahabban manzon Allah sai Allah yake fadlan wannan fa wata falala ce min Allah daga wurin Allah wa ni'ima kuma dadin ni'ima ce ta Allah gare ku dama Allah ya alƙawari atmamtu alaikum ni'mati ya kuma cika alƙawarin da aka wayi gari annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kammala masa addini to don haka ni'ima ce ta Allah ga sahabbai kuma falala ce da Allah ya musu wato falala ƙarin kyauta shi yasa aka kira ta falala falala wato ƙarin kyauta domin zaman su da manzon Allah ba shakka wata riba ce to bayan haka kuma sai Allah ya ƙara inganta zaman nasu da manzon Allah to wannan ba shakka ƙarin ni'ima ce wanda annabawa kaf mabiyansu ba su samu ba zaka ga annabi manyan abokan fadansa sahabban shi amma banda annabi Muhammad shi yasa Allah ya ware sahabbai yace fadlan minallahi wa ni'ma kuma ba wai ba su cancanta ba sai Allah ya ce wallahu alimun Allah masani ne in yayi kyauta to ya san wannan kyautar ta dace da mahallin hakimun Allah mai hikima ne duk abin da ya shar'anta in ka duba zaka ga akwai hikima ashe da ake cewa mu zama na kwarai akwai hikima ciki idan mun zama na kwarai baya ga cewar mun ci riba duniya za ta ci riba don haka yasa kaga Allah yake cewa masu wannan siffa humur rashiduna su ne masu shiryar da duniya kuma wallahi in ka dubi duk shiryarwar da muke a yau ƙarƙashin shiryarwar sahabban manzon Allah ne domin idan ka ce alƙur'ani waye kawo mana alƙur'ani sahabban annabi Muhammad idan ka ce hadisin manzon Allah zaka ji haddathana wane an sahabi an rasulillah ashe su suka shiryar da mu shi yasa Allah ya ce ulaika humur rashidun waɗannan su ne masu shiryarwa in an ce waye malami to wallahi ba wanda ya wuce sahabin manzon Allah duk wani wanda ba sahabi ba ɗalibi ne a ce waye malami sahabi ne waye mai shiryar da al'umma sahabi ne don a yau wato abinda suka yi inuwarsu muke shiga har ma muke cin riba domin abinda suka yi shi muke kokari mu yi ko ba duka ba in ka dan yi kaɗan to in ka yi sa'a sai ka samu aljanna shi yasa Allah ya ce waɗannan su ne shiryayyu Allah ka sa mu iya dacewa da shiryar su sai me yace a gaba
wa in dha'ifatan min al-mu'minin فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين
to wannan malaman tafsiri sun samu sabani game da dalilin saukar waɗannan ayoyi an samu don haka in ka dubi tafsirai za ka ga asbabun nuzul suna nan daban-daban amma dai sababin da yake mafi inganci ya samu hadisin Anas bin Malik Allah ya ƙara masa yarda wato anan ya ba da labari to wannan yana daga cikin misalai da ake abu ya auku da daɗewa aya ta sauko a kan shi a bayan haka to wannan shine misalinsa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam farkon zuwansa Madina farkon zuwan manzon Allah garin Madina kila sai aka zo aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam law ataita abdullah bin ubay ya rasulullah me zai hana ka tashi takanas ka je gidan abdullah bin ubay ka kira shi zuwa ga addinin musulunci to wannan yasa malaman hadisi suke cewa ashe kenan ana ba wa malami shawara amma ba a tsawatarwa ko a ce mar ba kai kaza ba ai kaga ba za a ce waye isa ya koya wa annabi hanyar da'awa babu wanda zai koya wa annabi hanyar da'awa amma sai ya zama wani ya ba shawara eh a matsayin shawara ya kawo ba gyara ba ya rasulullah da zaka je ka samu Abdullah ibn Ubay ka kira shi zuwa ga musulunci muna ganin da an ci wata riba mai girma dalili kuwa saboda yana daga cikin manyan gari ka san idan babban mutum ya karbi addini to mabiyansa duk za su bi shi to shi wannan mutumin ya shahara da munafinci amma a lokacin da annabi ya zo Madina ai ba a riga an sani ba lokacin bai ma musulunta ba yana kafiri kaga aka ba shawara ya zo ya samu annabi ya je ya same shi liyad'uhu ila al-islam shi ne cewa wa dhalika fi awwali qudumihi al-madinata farkon hijiran annabi zuwa garin Madina wannan kamar yadda ya zo a littafin Umdatul Qari na Al-Hafiz Al-Aini yana mujallad na 13 shafin 266 iz at-tablighu fardun alai wa kana yarju an yuslima man wara'ahu bi islamihi dama aikin annabi shine isar da sakon Allah to kuma sannan idan aka ce wannan mutumin ya musulunta to akwai fatar an yuslima man wara'ahu bi islamihi wadanda ke bin sa su ma za su musulunta li ri'asati fi qaumi saboda shugabani babban mutum ne a garin Madina wa kad kana ahlul Madina azamu an yuwajjahu bi tajil imarati ana gab da hijiran annabi kafin annabi ya dawo garin Madina mutanen Madina da za su nada shi shine shugaba gaba daya sai ga manzon Allah ya kawo garin manzon Allah ya hijira ya dawo gari sai aka batta nadin sarki aka koma kuma tarban manzon Allah al'amarin sarauta ya wargaje to sai ya fahimci ma idan ma yana son ya tsira da mutuncinsa to fa yazo ya musulunta shi ma shine yazo ya musulunta dan ma dai idan ana yi ayi da shi aiko dan in ba dan haka ba da ba mutum ɗaya da ya saura gare shi to gaskiya wannan abu ya bata ransa saboda haka yasa baya son annabi ya musulunta ne kawai dan ayi tafiyar da shi amma in ya tuna dalilin zuwan annabi ya rasa sarauta to sai ya ji bai da mamaki a duniya irin manzon Allah to wannan ya shahara da munafinci wannan duk malaman hadisi sun faɗa da an ce maka da an kira sunan shi Abdullah bin Ubay bin Salul so da an faɗa a ce maka ra'isul munafiqin shugaban munafikai to kuma wanda bisa dukkan alamu bai tubu ba har mutuwarsa saboda ayoyi waɗanda suka sauka a game da shi Allah madaukaki ya tsare mu daga sharrin munafinci فانطلق إلي أنس بن مالك يجيسي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقام هنيا يتفي جدا عبد الله بن أبي وركب همارا أن النبي سيهو جاكي النبي صلى الله عليه وسلم يهو جاكي وأنه ينانون توالي من ظن الله فقال ينانون ومتعنا مدينة وأنه بأملك يكسوه وأنه كما ذي هو جاكي يتفي أكي هرما يقوي إن جاكي ينادون كزاري سي النبي أكوني دورة شستة يتفيسو ai mai girman kai ba zai hau jaki ba to manzon Allah yana hawa jaki kuma jakin ya hau ya kama hanya wan talaqal muslimuna yamshun annabi yana kan jakin yana tafiya musulmai na bin shi a ƙasa shi yasa malamai ke cewa ba laifi bane idan malami yana kan abin hawa dalibai suna tafiya a ƙasa ba laifi bane domin da laifi ne da annabi ya hana su amma abin da yake zama laifi shine a cire takalma wannan in ka taka kaya wannan kai ka cuci kanka ka cire takalma wai saka amma dan malami yana kan abin hawa kai kana tafiya a ƙasa wannan ba laifi bane abin da ya faru kenan yamshuna wa hiya ardu sabiha kuma marmara ce unguwa marmara ka san marmara dafaffan dutse ne mai ƙarfi to falan man talaqa ilai yana isowa gidan Abdullah bin Ubay akai sallama aka kira shi annabi ya ce na zo gurin ka ne ce ilaika anni kai da Allah rabu da ni me kawo ka gida na kuma kare saboda dai yana jin haushi annabi ya zo gari ya rasa mulki fa wallahi laqad adani rihu himarika ni wallahi kurar da ka tayar duk ya dame ni to shi yasa Anas a hadisin sai ya ce ka duba fa unguwar ma marmara ce yanzu ya za a yi ata da kura akan marmara dan tsabar bakan magana wai ce waya ta da kura gare ki wai shi yanzu kuran ma da aka tayar duk ta dame ni to wannan kalmar da ya fada dama sahabbai na bayan annabi a wani sahabi ya ce ba zai kyale shi ba yace wallahi lahimaru rasulillah jakin manzon Allah dan akwai riwaya ta biyu da yake cewa laqad azani rihu himarika kai muhammadu me ya kawo kai ce nazo ganin ka yace kai dan Allah tafi ni warin jakin nan ma ya dame ni kaga riwaya ta biyu kenan wai annabi yake ga jakin da yazo wari saboda fitsarin da yake yi jakin na wari warin ya dame ni bazan iya zama in yi magana da kai ba dan Allah ba ni guri sai wani sahabi ya ce wallahi na rantse da Allah lahimaru rasulillah jakin da annabi ya hau atyabu rihan minka kamshinsa ya fi naka ta ce warin da kake ya fi na jaki in kuma ana magana kamshi ne kamshin jakin manzon Allah ya fi naka to shi ma kuma ka san yana da mutane mutanen unguwar yanzu shi wannan shugaban namu ne za ku mana rashin kunya sahabi ya ce to manzon Allah ne za ka gaya wa bakar magana kafin ka ankara sai naushi kuma haka ake so domin idan mutum ya nuna baya da kunya to sai a hore shi a nuna masa kuskurensa a gaban shi fa ghadiba li kulli wahidin kafin annabi ya ankara sahabbai an cire rawani an jefar waɗannan su an ja daga fakana bainahum darbun bil jaridi wani ya ruga ya samu bishiyar dabino ya fisgore shi yana zuwa in ya ga kafiri ya makamar kaga fada ya kaure wal aidi wan ni'ali mai takalmi ya dauka ya jefa annabi sai kuma annabi ya koma bada hakuri kaga wanda ya zo da awa ya koma kuma sulhu manzon Allah sai ya dawo bada hakuri wanda akwai riwaya ta Usama Usama ya bada labarin hadisinsa yana da tsawo ya fi hadisin Anas bin Malik amma hadisin Anas bin Malik yana sahihul Bukhari babu ma ja'a fil islahi bainan nas game da sulhun ta tsakanin mutane yana hadisin 2545 yana sahih Muslim babun fi du'a'in nabiyyi ila Allah wa sabrihi ala adal munafiqin al-Imam Muslim ya yi babi a kan yanayin da'awar annabi da irin haƙuri da ya yi da baƙaƙen maganganu da cutarwa kaga maimakon annabi da shi aka takala annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabura a kan da shi za a yi faɗan sai manzon Allah ya zama shi ne ma mai sulhun ta tsakaninsu yana ta ƙoƙarin ba su haƙuri a yi haƙuri a kwantar da hankali yukhaffibuhum ya bi wannan gefen ya dawo wannan gefen hatta sakanu ka duba sai da sassa biyun gaba ɗaya hankalinsu ya kwanta to amma anan daga cikin mabiyan wancan akwai musulmai kuma daga cikin waɗanda suka raka annabi aka zo akwai musulmai dama can mutanen Madina suna da tsananin adawa suna yawan faɗa to sai zama wannan bakar maganar ta zaburar da abin to har ma ta kai ga musulmi ke faɗa da ɗan uwansa musulmi bai ma sani ba to sai Allah ya saukar da ayar ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu idan jama'a biyu na mu'minai sun yi faɗa fa aslihu bainahuma sai ku yi kokarin sulhu tsakaninsu ba wai ku yi kokarin ɓatawa ba ka san ba kamar mu bane a yau idan aka ci an yi maka an yi tafiyan nan da kai an zo ana faɗa sai kai ma ka nemi makami a shiga dambe Allah ya ce abinda ya kamata kai shine kokarin sulhu ku yi kokarin sulhun ta tsakanu fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra in daya ya zamanto ta fandare ma daya fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah sai ku hada kai ku yaki wancan da ta fandare sai ta dawo zuwa ga al'amarin Allah na hukunci da bin sunnar manzon Allah fa in fa'at idan hankali duka ya dawo wuri guda fa aslihu bainahuma sai ku sulhun ta tsakaninsu sulhun da za a yi bil adli a daidaita wa aqsidu ay adalci a daidaita kar ka dauka wai saboda wane yana gefe na wancan baya gefe na saboda haka ba za a yi adalci ba kaga ana magana ne akan sabani tsakanin kungiyoyi biyu na musulmai a daidaita a yi adalci kar ka dauka ai wane nawa ne wane ba nawa bane inna allaha yuhibbul muksidin allah yana son masu adalci sai yace innamal mu'minuna ikhwa
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
إنما المؤمنون إخوة الله يجعل سوموا من أن أنجوناني سوموا من أن أنجوناني وتكل ملكة نوانا دؤب الذي شقوا قبم نسابان مميد شيقة نمومو من أن idan aka koma ga wannan to zaka gane akwai mahada don haka ba za mu ci gaba da adawa da juna kamar da zamu yi adawa da kafirai ba wato akwai bukatar musulmi ya zama yana tunanin duk inda musulmi yake dan uwansa ne ko da shike Allah bai ce innamal muslimuna ba yace innamal mu'minuna kaga kenan wanda ya bada hadin kai ga Allah da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka idan aka samu mutum mai kokarin addini ba mutumin banza ba don haka yasa wannan siffa tana ga masu imani to ka dauke shi a matsayin dan uwa fa aslihu bayna akhawaykum sai ku shirye tsakanin yan uwanku wattaqullaha ku kiyaye Allah la'allakum turhamun akwai tsammanin ku samu rahamarsa kun ga wannan ya nuna cewa zaman lafiya ga musulmai ya ta'allaka ne ga kiyaye Allah idan mun kiyaye Allah mu samu rahmar Allah Allah ka samu iya kiyayewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك